Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. A farkon makonnin ne Majalisar Wakilan Amurka ta sanar da shirin kaddamar da binciken da mai yiwa zai fara shirin tsige shugaba Joe Biden idan aka same shi da laifi. Wato bisa zargin amfana da wasu harkokin kasuwanci da ɗansa Hunter Biden ya yi da wasu ƙasashen waje. Za ku ji sharhi kan wannan batu. Sannan a ranar Litinin da ta gabata ne Amurkawa suka yi tarukan tunawa da harin 11 ga watan Satumba da aka kawo Amurka. Har-haren da suka yi sanadin mutuwar dubban mutane. A wannan karo harin ya cika shekara 22 da uku kenan, kuma za ku ji yadda wani tsohon jami'in tsaro ya mana waiwaye kan abin da ya faru a wannan rana. Yau batutuwan da za mu tattauna a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin. A farkon makonnin ne Majalisar Wakilan Amurka ta sanar da shirin kaddamar da binciken da mai yiwa ya kai ga shirin tsige shugaba Joe Biden. Bisa hannu da ake zargin yana da shi a wasu harkokin kasuwanci da ɗansa Hunter Biden ya yi da wasu ƙasashen waje. Shugaban Majalisar Wakilan Amurkan Kevin McCarthy shi ne ya sanar da hakan a ranar Talata, inda ya ce akwai buƙatar Amurka su san abin da ya wakana kan zargin da ake yi wa Biden. Cewa ya samar wa ɗansa Hunter alfarma a lokuta da dama wajen gudanar da harkokin kasuwancinsa.
These are allegations of abuse of power, obstruction and corruption.
McCarthy kenan yake cewa waɗannan zargi-zargi sun shafi amfani da matsayinsa ba bisa ƙa'ida ba, da hanayin doka ta yi aikinta, da kuma rashawa. Kuma akwai buƙatar Majalisar Wakilai ta bincike su. Shi yasa a yau nake ba kwamitin Majalisar Umarni da ya kaddamar da binciken shirin tsige shugaba Joe Biden. Shugaban Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy kenan. Dangane da haka, na tuntuɓi Dr. Nasir Damowa, malamin jami'a a jihar Florida da ke sharhi kan siyasar Amurka, inda na fara da tambayar shi yadda yake kallon wannan al'amari.
Su Republicans, wato masu tsawon ra'ayi din nan, su ne suka ta misal da aitun da suka ɗauki abin nan shugabancin majalisar, ai suke ta bincike, kuma shi ɗan Biden ɗin suke ta bincike, amma yanzu ba su samu wani laifi wanda za su akaba ma shi uban ba. Ai uban ne suke son su takura ma. To an ba su samu wani abu wanda za su takura mishi da shi ba. To amma sai yanzu suka akwai damar kasan za a yi abin nan. Akwai possibility a yi government shutdown, rahe gwamnati, saboda babu kasan su komi nasu akan abin ga yake kasafi yake. To kasafin da kuɗin da aka ɗiban ma gwamnati ya kusa ƙarewa, kuma dole ne a yi ƙara shi ana so gwamnati ci gaba da aiki. To ga wannan abin ya zo kusa, sai suka ce to idan shi wannan McCarthy bai hara batun binciken tsige Biden ba, sai za su tsige shi daga kujera abin ga.
Wato kamar dai shi McCarthy ana tirsasa shi ne kenan ya ɗauki wannan mataki.
Kwarai kuwa, kwarai su waɗannan ƴan waɗannan faɗaɗin su Majority Taylor Greene da kuma irin su Gat na Florida, su ne suka taya mishi abin nan ɗaya ba.
Kamar su ɓangaren ƴan Democrat ya suke kallon wannan sanarwa da shi McCarthy ya yi.
So na saurari wani wanda ke ba da shari'i sosai, ya ce ba in don ƙwararrun dalilai babu su wanda za a ce a tsige Biden. To amma saboda siyasa ce, ko da ta mishi hankali kawai aka yi, su suna ganin za su ci galaba. So ya ba da shawara ga 'yan Democrat, ta ce gaskiya kar su ɗauki abin da wasa. Su tashi tsaye in kare shi za su duk abin da za su ɗauki mataki game da abin.
Dr. Nasir Damowa kenan, malamin jami'a a jihar Florida da ke sharhi kan siyasar Amurka. To wannan kenan. To a kuma ranar Litinin ɗin da ta gabata, Amurkawa suka yi tarukan tunawa da harin 11 ga watan Satumba wanda ya halaka dubban mutane, ciki har da waɗanda suka mutu a jihar New York. A ranar ta 11 ga watan Satumba shekarar 2001, wasu jiragen fasinja guda biyu suka afkawa dogayen tagwayen gine-gine da ke birnin New York.
Malam Ibrahim Ahmad dan asalin Najeriya ne mazaunin birnin na New York kuma tsohon jami'in tsaro ne a jihar. Yayi waiwaye kan abin da ya faru a wannan rana a wannan tattaunawa da suke da abokin aiki Baba Yakubu Makeri.
To gaskiya ba karamin tashin hankali bane. Sama gaba daya sararin samaniyan garin kura ya bade da hayaki wanda duk wanda ya san yanda cikin wannan garin yake da dimbin jama'a da suke shiga da fice a ce irin wannan abin ya faru irin wannan tashin hankalin da baka zata ba baka taba kawo a kanka ba kuma kafin ka ankara gari ya dimoce hanyoyin jirage aka tattoshe su aka ba mu kayan aiki aka kawo mana tsari wanda za mu kasance muna bibiyan karkashin jirgin kasa domin duk abin da aka gani a wannan lokacin ya kamata a tsayar da shi ko me aka gani ka rike in zaka shiga jirgi ne in zaka fita ne kai aka toshe duk hanyar watan da kafa wanda yake zai kai mutum ko ya fitar da shi zuwa cikin gari.
Malam Ibrahim Ahmad kenan tsohon jami'in tsaro da ke zaune a New York. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma ni makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri, Fiona Nandudu da kuma Des McConnell da suka taimaka wajen hada wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.